Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu amsoshin waɗannan tambayoyin a ina majalisar ɗinkin duniya take menene dalilin da yasa aka sa mata suna majalisar ɗinkin duniya wace irin gudunmawa ita majalisar take bayarwa ga ƙasashen duniya Majalisar na iya magana a yi aiki da maganar? Masu tambaya kawo mai ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga. Idan masu tambayoyin kawo mai ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da ansar da ya samo muku daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce.
Mai tambaya na tambaya inda headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya take. Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake kiranta United Nations da Turanci tana da babban headquarter ta kasar America kuma jihar New York City. Annan take da babban ofisin sa na gudanar da ayyukanta na yau da kullum inda take da ma'aikata da yawa a ciki wanda suka kai Dubai zance maka. Kuma tana da wayansu ofisoshi a kasashen duniya da dama amma hulɗa daga cikin su manya-manya inda take aiwatar da wayansu ayyukanta manya-manya guda hudu a Africa akwai Kenya a jihar Nairobi headquarter na Kenya kenan a Netherlands akwai Hague kasar Netherlands kenan da kuma kasar Sweden kuma akwai a garin Geneva Austria kuma a garin Vienna wayannan manya-manyan ofisoshin majalisar ɗinkin duniya tana aiwatar da ayyukanta da dama wanda suke karɓa daga kasar America wato Hague din nan tayi suna a duniya inda ofishin babban kotun duniya take kenan wanda yake karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda ke cewa International Court of Justice wato kotun na koli na duniya gaba so tana kasar Netherlands so wayannan ofisoshi guda hudu da kuma headquarter ta take da yake New York nan majalisar ɗinkin duniya take aiwatar da ayyukanta da dama sa'annan yana isar ga jihohi sauran kasashen duniya gaba daya muna da kasashe 193 ko kuma wani lokaci zaka samu 94 members wato sune membobin kasashen da suke karkashin United Nations Organization tun lokacin da aka kirkiro ta a lokacin da aka kirkiro ta kasashe ba su wuce 50 bane amma zuwa yau tana da kasashe guda 194 har da hudu wani lokaci za a baka da uku amma da hudu ne yafi inganci domin kasar a Africa ne aka samu kasa na 94 don haka an kirkiro ta ne an bata wannan sunan da niyyar ɗinka duniya gaba daya shine aka ce majalisar ɗinkin duniya abinda ya fara kawo ita United Nations ko majalisar ɗinkin duniya a 1945 an yi gumurzo yaki na duniya na biyu kenan yakin duniya na biyu wanda aka aikata shekara daga 1939 zuwa 1945 a wannan lokacin ne aka kirkira majalisar ɗinkin duniya da niyyar a wannan majalisar ta zama wanda zata aiwatar da ayyukan majalisar ɗinkin duniya wanda zai iya kare ta daga rigingimu wanda zai kai ta World War so kuma in ka duba lalle abinda aka kirkiro ta domin kada a sake yin irin wannan fada na duniya gaba daya ta cika burin domin tun da aka kirkiro ta a 1945 ba a sake fada na duniya gaba daya ba wato World War kamin ayi majalisar ɗinkin duniya wannan wanda ka sani akwai wanda aka yi ta wato ake kira League of Nations wannan lokacin an yi ta ne a 1920 after First World War kenan da aka yi yakin duniya na daya turawa suka zanna suka kirkiro wannan League of Nations around 1920 da niyyar wannan din ta zama izina da kuma ta yi kokari ta hana sake aukuwar irin wannan fada to daga baya amma fadan ya barko a 1939 aka yi fada ko jin shekara 4 zuwa 5 39 din nan 40 41 42 43 har zuwa 44 ana fada 1945 aka samu aka kirkira majalisar ɗinkin duniya to zuwa yau gaskiya in ka duba ba sake fada da ake cewa walwa ba wato duniya gaba daya tana cikin fada ana fadace a wayansu kasashe da dama amma dai ba duniya gaba daya take fada ba to don haka zaka iya cewa majalisar ɗinkin duniya ta cimma burin da aka kirkiro ta zuwa yanzu da amma bata ci burin duk abin da take bukata ba amma dai iyakar abinda ake bukata kada a samu bolwo to lalle wannan an cimma wannan burin alhamdulillah sai kuma tambaya ta uku da yake cewa majalisar ɗinkin duniya tana iya bayar da ayi abu kuma aiwatar to lalle tana iya yin bada iko amma tabbita aiwatar ta tabbatar an aiwatar har da iko na aiwatar din nan bata da wannan karfin domin kuma ba kasar duniya bane ba sovereign country bane ita is just a voluntary organization zaka ya shiga yau ka fita gobe bata da sojoji nata bata da police nata bata da kotu nata wanda zata iya enforcing amma abinda take yi in ta bada umurni ba aiwatar ba zata iya yin boycotting wannan kasar ko kuma ayi abinda ake cewa sanction ana iya aiwatar da irin wayannan abubuwan da ita take samun karfin aiwatarwa da kuma manyan kasashe guda 4 ko 5 da ake cewa permanent security council members to kasar America kasar Faransa kasar Britania da kuma kasar China kaga wayannan kasashen guda 5 din su suke zama su aiwatar duk abinda majalisar dinkin duniya take bukata in har ta bada abu ayi wata kasa daga cikin duniya ta aiwatarwa to wayannan kasashe guda 5 din nan za su iya kawo maka cikas a abubuwan da kake bukata a cikin kasan ka majalisar dinkin duniya tana da cibiyoyi da yawa akwai cibiyoyi na kamar social and economic council wannan cibiyar tana aiwatar da abubuwa da yawa kasashen duniya inda take zuwa ta taimaka wa kasashe da basu da karfi irin ta hanyar makarantun su asibiti hanya da kuma da sauran wasu abubuwa da wanda ka sani ake bukata na yau da kullum a kasashe da basu da karfi suna zuwa suna taimaka sun aiwatar a kasashen duniya da dama Najeriya tana daga cikin kasashen da suka ci wannan moriya sosai cibiyoyi irin su UNESCO din nan duk cibiyoyi ne wanda suke karkashin United Nations UNDP wannan duk cibiyoyi ne suke karkashin United Nations kuma suna aiwatar da abubuwa da yawa kasashen duniya especially African countries da kuma kasashe da basu da karfin tattalin arziki tana zuwa tana taimaka musu sosai don haka majalisar dinkin duniya a shekarun da ka kirkiro ta zuwa yanzu ta kawo wa duniya zaman lafiya sosai kuma tana hana kasashe zuwa fada sosai inda taga ake fada tana zuwa ta zama kamar mai fada ta duba wannan ta duba wannan kaga ko maganar nuclear proliferation din a duniya majalisar dinkin duniya tana daga cikin guya da ta tsaya lalle a daina kirkira nuclear bomb a duniya kuma an samu yarjejeniya wanda aka rubuta aka sa hannu aka hana kasashen duniya aiwatar da wannan abu da wannan aka samu karshen ci gaba da kirkiro nuclear bomb a duniya so rashin girkirar wannan ya kawo zaman lafiya a duniya kuma inda ake fada yanzu lokacin da kasar America ta yi fada da kasar Iran da kuma Iraq da sauran kasashe da suke wannan Gulf state din majalisar dinkin duniya tana daga cikin tana tsakiya tana kokarin kawo sulhu tsakanin America da sauran kasashen da take fada da ita don haka lalle ko dai ta gaza a wani wurare majalisar dinkin duniya tarihi da ya nuna ta yi aiki sosai kawo wa duniya zaman lafiya da kuma kawo wa duniya ci gaba ta hanya da yawa a kasashe da basu da tattalin arziki yadda ake samun kuɗin majalisar dinkin duniya ana samun kuɗin majalisar dinkin duniya ne ta hanyar ta kasashe suke donation manyan kasashen duniya suna donating kuɗi su bawa ita majalisar dinkin duniya America tana da ciki farko wanda take gaba wanda take bada kuɗaɗe wanda majalisar dinkin duniya take aiwatar abubuwan da take yi da kuma manyan kasashen duniya da kuma manyan mutane masu arziki in wani lokaci suke bawa majalisar dinkin duniya kuɗin su na aljihunsu majalisar dinkin duniya ta aiwatar da abubuwan da suke bukata wayansu mutane kamin su mutu suna bada will nasu akan cewa in sun rasu dukiyar su gaba daya dauka tafi da shi United Nations na jiya aiwatarwa kasashen talakawa da dukiyar su ai musu wayansu abubuwan da suke bukata kaga ta haka majalisar dinkin duniya take samun kuɗi abinda yasa America tafi kowa magana cikin majalisar dinkin duniya domin ita tafi kowa taimakon majalisar dinkin duniya da kuɗin da take bukata na yau da kullum da kuma aiwatar da ayyukan ta kasashen duniya don haka a Bature yana cewa he who pays dictates the tune so ita take bada kaso babba daga cikin kaso kudin majalisar dinkin duniya don haka wayansu za su gani cewa abin da majalisar dinkin duniya take aiwatarwa tana aiwatar ne abinda America take bukata gaskiya ba laifi bane America ta zama kasa na farko wata kila zan ce maka 60% 20% kuɗi da majalisar ɗinkin duniya take bukata aiwatar da ayyukan da America take bata. Madalla Security Council kasashe guda biyar ne a duniya, kasar America, kasar Faransa, kasar Britania, China da kuma kasar Russia, wato USSR, yanzu kuma Russia ake kiranta. Wayannan kasashen guda biyar su ne ake kiran su a majalisar ɗinkin duniya Security Council, permanent members of the Security Council, cibiya ne na ita majalisar ɗinkin duniya. Wayannan membobi guda biyar su suka fi kowa ƙarfin iko a majalisar ɗinkin duniya, su suke da abin da ake cewa veto power, kujerar naki da Hausa suke kira, in hau kujerar naki, ko suke da ƙarfin hawan kujerar naki. Akwai sauran membobi guda goma, goman nan su ba permanent bane, ana zagayowa ne, in wannan ta shekara biyu ta tafi wani ƙasa kuma ta zo ta shekara biyu, wani ta tafi wata ƙasa kuma ta zo ta shekara biyu, shekaru biyu ake yi ayi a sake zabowa daga cikin ƙasashen duniya. Amma wayannan guda biyar din nan su suke da permanent seat, su suna nan dindindin a wannan wurin, ba wanda yake cire su. Duk abinda yake bukata a majalisar ɗinkin duniya, in ɗaya daga cikin su ya hau kujerar naki, to abun ba za a iya aiwatar ba, sai dai duka su biyar su zama bakin su ya zama ɗaya, sa'annan aikin majalisar ɗinkin duniya tafi daidai. To zaka ga wani lokaci zaka ji ana cewa ita America ta hau kujerar naki, wani lokaci a ce maka Russia ta hau kujerar naki. Duk wannan siyasa ne na majalisar ɗinkin duniya, sai wayanda suka san siyasar duniya su zai za su iya ganewa. Amma lalle ƙasa guda biyar din nan su suka fi ƙarfin fada a cikin majalisar ɗinkin duniya. Akwai kuma General Assembly. General Assembly ita cibiya ne wanda duk ƙasashen duniya su members ne, wato wannan ƙasashe da na ce maka guda 193 ko 4 din nan dukkan su membobi ne a majalisar ɗinkin duniya. Ana zama ne duk shekara so ɗaya ake zama, ana zama a headquarters ta a New York City. Zaka ji kowane shekara shugaban ƙasashen duniya za su haɗu a majalisar ɗinkin duniya, za a yi zama da ake cewa General Assembly. Kowannan shekaran America na Nigeria shugaba Buhari ya je, shekara baya ya je, shekara mai zuwa kuma zai iya zuwa. Don haka waɗannan kuma ba su da ƙarfi da ta Security Council take da shi. Duk abin da suka aiwatar za a ɗauka kai wa Security Council, wannan ƙasashe guda 15 ɗin nan su zanna a kai, su ne suke da veto power, su suke da final decision na duk ayyukan majalisar ɗinkin duniya Security Council ɗin nan. Haka General Assembly suna da yawa amma ba su da ƙarfin fada, amma majalisar Security Council su 15 ne, amma su suke da kuma final decision na duk ayyukan majalisar ɗinkin duniya a ƙasashen duniya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Garba, da kuma wanda ya bada umarnin Hailu Haile, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.